من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد ‘Yan uwa Musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarin albarka wanda yake da daura da gidan Alhaji Salim Nangi a nan unguwa ta Buba Shango a fadar jihar Gombe. Barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin na Umdatul Ahkam min kalami khairil anam. Littafin babban malami Abdulgani bin Abdulwahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan yini a duk kuma giyawayar mako irin wannan rana yau muna takwas ga watan 11 musulunci watan Zulqa'da yau hijira na da shekara 1444 28 ga watan 5 miladiya 2023 barkanmu da kasancewa domin ci gaba da wannan darasi kamar yadda muka saba idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata mun karanta babin da yake magana game da shiga banɗaki da kuma da daukan abin da zaka shiga banɗaki da shi wajen tsarkake najasa da kai a banɗaki da kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ta'ammuli da shiga bayan gida da abin da ya kama da wannan duka a darasin da ya gabata min bita kansu kuma yadda malamin ya rubuta yau kuma insha Allah za mu tashi babi na gaba shine babu siwak a shafi na tara a littafi kuma wannan shine darasinmu na hudu a littafi insha Allah babu siwak abinda ake nufi da siwaki ne aswaki ko da Hausa ma haka ake faɗa amma sunansa da Larabci as-siwaku as-siwak shine goge baki an fahimta amma idan an ce siwak da larabci to abin da ake cirowa na bishiya a goge baki da shi an fahimta ba sauran kayan wanke baki na zamani ba wani ana ce musu kaya dai na tsabtace baki da abin da ya kama da alma kalmar siwak tana gaskatuwa ne ga abin da za a ciro na bishiya a goge baki da shi an fahimta to wannan shine zamu ji yanda labarin yake da manzon Allah ya tabbatar da hisan Allah alaihi wasallam hadisi na farko a babin hadisin Abu Huraira Allah ta'ala ya kare da shi Abdurrahman bin Sakar ad-Dawsi kenan ko sunansa Abdurrahman bin Sakar ad-Dawsi kinayarsa ce Abu Huraira Abu Hirra ake ce masa Hirra kulliya to kuriyar yar karama ce sai aka yi tasgirin sunan sai zama Huraira baban yar karamar kuliya an ce mutum ne mai son kuliya iya ta'amuli da ita iya daukan ta je har majalisin manzon Allah da ita to shikenan sai aka mai kinaya da wannan kuliyar Abu Hirra ya koma Abu Huraira asalin sunansa Abdurrahman bin Sakar an fahimta to amma ya fi shahara da Abu Huraira domin kusan shine sunan da ya fi shahara a bakin mutane har ma da marubuta kuma haka ake rubuta sunansa radiyallahu anhu kuma ya musulunta a shekara 7 bayan hijira a shekarar da aka yi yakin Khaibar a wannan shekarar ya musulunta shekarar sa 2 da 'yan watanni manzon Allah ya wafati sallallahu alaihi wasallam amma tun da ya musulunta ya lazimci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kaga ya rabu da manzon Allah to manzon Allah ya shigo gida amma malamai suke cewa idan asuba ta yi ma sai ya zo kofar gidan manzon Allah ya zauna fitowar da manzon Allah zai tare da shi zata musallaci ba zai taba ruwa da shi ba a lokacin bacci ya lazimci manzon Allah laylan wani ha a bayyana kuma ya zo a daidai lokacin da ake kakkammala kan shari'a domin manzon Allah iya da tafiya karshe an fi shar'anta abubuwa domin ka'idar manzon Allah ba zai tafi ya bar wata shari'a ba yi ba duk abin da musulunci da musulmi suke bukata sai ya tabbata cikin hadisin manzon Allah dai sallallahu alaihi wasallam to yazo daidai lokacin da aka fi yawan hadisi domin manzon Allah iya jabde gama aikin da Allah ta'ala ya bashi to shi yasa hadisan suka fi na kowa yawa ya rawaito hadisi sama da 4000 shi kadai Allah ta'ala ya gare da shi Abu Hurairah yake cewa qal kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laula an ashqa ala ummati ba dai ba dan kada na takurawa al'ummata ba na dora musu aikin da zai gallabe su ya buwaye su wannan kuma zai nuna mana irin yanda manzon Allah yake gaunar wannan al'umma iya tausayi mu matuka domin an ce bil mu'minina ra'ufur rahim manzon Allah iya da jin kai da tausayawa ga dukkan masu imani yace ba dan kar abin ya zama takura ga al'ummata ba la'amartahum bis siwaki inda kulli salah da na ba su doka cewa dole ne kowa ya aswaki yayin da zai sallah an bayyana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hakan to da ya zama doka dole sai kai aswaki kafin kai alwala kai sallah to amma yace ba dan dai kada abin ya zama to takura ga al'ummata ba to daga nan sai malamai suka bashi matsayin mustahabbanci an gane ko abin da ake so wa ansu kuma sun bashi matsayin sunna tunda manzon Allah yayi da kan sallallahu alaihi wasallam an fahimta kuma yanda ake yin aswaki wanda ya shafi sallah to ana so kafin ka fara alwala maka goge bakinka an fahimta kamar minti 10 minti 5 kafin kai alwala to ka samu aswaki ka dinga goge bakinka idan ka zo alwala al-madmada ake kuskuren baki ake ba a lokacin ake wanke baki ba a cikin alwala ba haka ake ka same minti 5 ko maka kafin alwala ka goggoke bakinka idan ka zo kuma ruwa zaka sa kai al-madmada sai kai tobar ka ci gaba da alwalan ka an fahimta a hadisi na gaba daga Qudhaifah bin al-Yaman daga Qudhaifah Allah ta'ala ya kare da Qudhaifah ya hada mu da mu da shi gidan aljanna kale yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Qudhaifah din nan kuma shi wanda yake ce masa sahibus sir rasulillah sallallahu alaihi wasallam an gane ko shine sahibus sir manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun tabassuru da shi da Qudhaifah wanda manzon Allah ya zayyana masa wa ansu daga cikin munafikai yace Qudhaifah yace na'am ya rasulullah labbaika ya rasulullah yace kaga wani din munafikai ne yanzu Allah ya mun wahayi yace amma ka yi shiru karka fada kowa an gane yake ko manzon Allah yace kai shiru da bakin ka karka fada kowa Qudhaifah yi shiru da bakin sa ba wanda yace wannan labari to Umar dan Khattab ya ji labarin ya ji cewa manzon Allah ya kira Qudhaifah yayi fada masa wa ansu daga cikin munafikai to lokacin da Umar ya zama khalifa Allah ya kare dari sai ya kira Qudhaifah ya Qudhaifah yazo yace da Allah ina neman wata alfarma Qudhaifah sai ya ce ya amirul mu'minin wace alfarma ce sai ya ce a list din da manzon Allah ya fada ma na munafikai idan Allah ina so ka fada mun akwai sunan a ciki duba yanda Umar bai kike ne khalifa na biyu kuma shine ya aifi ya Hafsa manzon Allah ya aure ta kuma shine an ce ya fada magana ta kai 11 Qur'ani iya sauka da daidai abin da Umar yake an fahimta shine wata ran manzon Allah Umar yayi mafarkin cewa ya ga him ya sa tufafi hajjan kasa suke sai manzon Allah ke cewa imaninka ne ya Umar imaninka ya ci har kasa yake ja kuma shine manzon Allah yake cewa shedan ba su hada hanya da Umar in Umar iya kan wannan hanyar shedan ba yayi domin karfin imani irin nasa amma kuma kunnan sa yaji manzon Allah yace Umar fil janna Umar dan aljanna ne iya cikin ashratul bashirun bil janna amma duk da haka yake cewa anya a sunan da manzon Allah ya fada Qudhaifah akwai shi a cikin kokon ku duba yanda suke takatsatsan da rayuwarsu waɗannan bayanai suna takatsatsan da rayuwarsu ba su ba wa duniyar amana ba domin Allah shine yake da ikon juya zukata a yanda su kuma yamqullahu ma yasha wa yusbit Allah iya goge abin da yaso kuma iya tabbatar da abin da yaso an gane ne ko sai Huzaifa yake cewa ai na yi wa manzon Allah alƙawari ba wanda zan faɗa wa sai Umar yake cewa eh ni ban ce ka faɗa min wane wane ba tsurku nake nema ba ni dai ni nake tambayar kaina ina ci ko bana ci sannan kuwa ba ce Umar baka ci a list din da manzon Allah ya ban baka ci daga nan hankalin Umar ya kwanta idan an kira Umar sallar janaza wani bawan Allah ya mutu sai ci almajiransa ku je ku gano Huzaifa ya je gun sallar nan to idan Huzaifa ya je to mutum ba munafiki bane an bayyana sai Umar ya tafi a mai sallar idan aka ce ba ga Huzaifa a gun ba sai ce to Allahu a'lam ko Huzaifa wani uzurin ya halahi bai zo ba ko kuma munafiki ne amma Umar ba zai je ba haka ya karshe rayuwarsa Allah ta'ala ya kare da shi to Huzaifa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza qama min al-layl koda bacci yayi ya farka da daddare yashu sufahu biswak sai ya samu aswaki ya goge bakinsa farka daga bacci ba ko farkawa yayi da daddare cikin baccinsa ya tashi to sai ya lalle mu aswaki ya goge bakinsa wai Allah ya koma baccin wai Allah kuma ya ci gaba da ibadarsa sallallahu alaihi wasallam wannan kuma zai nuna mana muhimmancin aswaki ne ko malamai suna cewa aswaki da danyen ice musamman wanda masana harkar itatuwa suke ba da tabbacin ana aswaki da shi to iya taimakawa mutum ta bangarori da yawa hatta lafiyar hakoranka da karfin ganinka da kuma duk sai ya kore ma wani amosaninka da sauransu shi kansa bayan sunnan ne kuma ana iya warkar da abubuwa ana samun waraka musamman cututtukan baki da ido da kunne da abin da ya saman nan aswaki musamman da itatuwan da masana harkar itatuwa suka ce eh wannan ana aswaki da shi ko iya da amfani ko ma a samu asali manzon Allah ya taba yi da shi to irin wannan tabbas suna da amfani a gun musulmi ka dinga samu kana aswaki lokaci bayan lokaci akwai alkhairi da yawa cikin shi to manzon Allah ko bacci yayi farka yashu sufahu biswak iya daukan aswaki ya goge bakin shi hadisi na gaba daga ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha na Aisha Allah ya kare da ita take cewa da kala Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radiyallahu an Allah annabi sallallahu alaihi wasallam akwai Abdurrahman kanin na Aisha ne an bayyana jidda baban su dai sai na Abubakar shine baban su to manzon Allah yana jinyar ajali sai Abdurrahman yazo zai gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo zai gaida shi tace wa ana mustadidu ila sadri manzon Allah iya tallabi a kirjina ma'ana na tallabe shi iya kan kirjina a kwance wa ma Abdurrahman siwak ratbun nan Aisha take cewa Abdurrahman a lokacin akwai aswaki hannunsa danye na danyen itace an fahimta yasunnu bihi yastannu bihi iya goge bakinsa da shi fa abdahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam basarahu sai manzon Allah yake biyansa da kallo iya aswaki manzon Allah iya biyansa da kallo sallallahu alaihi wasallam fa akhazat as-siwak na Aisha ce sai na samu wani aswaki nima fa kammutuhu na sa'a baki na tattauna fa tayyabtuhu na tsaftace shi na gyara shi summa adafa'ahu ila annabi sallallahu alaihi wasallam take ce sai na bawa manzon Allah aswakin bayan na tattauna na gyara shi sai na mika masa fastanna bihi ka duba iya dabda komawa ga Allah amma ya kaddo wannan aswaki yake goge bakinsa da shi ana ganewa kine fastan nabihi yake goge bakinsa da shi falan ma ra'aytu rasulullahi ku kuma fama ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama istanna istinanan qattun ahsanu min na Na'ija tace ban taba ganin manzon Allah yana aswaki mafi kyau fiye da wannan ba. Kaga lokacin bashi da lafiya iya cikin yanayin jiki, amma tace ban taba ganin aswaki da yake kyau ga manzon Allah ba kaman wannan. An gane ko? Fa ma'ada an faraga Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzon Allah ya kammala aswakin, rafa'a yadahu sai daga hannayensa, aw isba'ahu ko yan yatsun sai daga su sama, suma qala, sannan manzon Allah ya ci gaba da cewa fir rafiqil a'la, ya Allah ka hada ni da abokaina a can kololi, ya Allah ka hada ni da abokaina a can gunda suke mafi daraja, ya Allah. An fahimta? Wa man yudu illahu wa rasulahu wa laika ma alladhina an'ama Allahu alayhi minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'a was-salihin. To yana roƙon Allah ya kai shi hada shi da ƴan uwansa annabawa, shine fir rafiqil a'la. An fahimta? Manzo Allah sai dai fudo wannan sau uku, summa madha, sannan manzo Allah kai summa qada, sannan sai manzo Allah aka karbi rayuwarsa. Wa kanat taqulu, na Aisha ta kasance tana cewa mata baina haqinati wa zaqinati, manzo Allah, Allah ya karbi rayuwarsa tsakanin nan wuyana da kirjina. An gane ko? Tsakanin makoshina da nan kirjina, to manzo Allah anan gun Allah ya karbi rayuwarsa. Wannan ita ce da Aisha Allah ya kare da ita. Amma ita ce dan tabewa wai wa'an suke zagin ta. Har ma ana cewa wai ta bar musulunci, har ma a dinga jifanta da miyagun magana. Domin halaka da jefa kai cikin musiba. Duk matar da Allah ya yarda za ta tallafi manzon Allah har Allah ya karbi manzon Allah, wallahi ba mutumiyar banza bace. Allah ba zai bar manzon sai kare rayuwarsa a hannun wanda ba mutum ne, wallahi ba zai yi ba. Kuma na Aisha da kanta ta lissafa wasu abubuwa guda bakwai, take cewa duk matan duniya ba wanda Allah ya karrama da su sai ni. An fahimta? Na farko ta ce duk auren da manzon Allah ya auri mata wajen guda 11 a ruwaya mafi zama mashhuriya, ta ce ba wanda manzon Allah ya auri ta a budurwa sai ni. Duk a zawarawa ya aure su. Abu na biyu take cewa Allah da kansa ya aiko mala'ika Jibril da surata wata hotuna kamar hotonta, ya kawo manzon Allah hoton ko sura. Allah ya ce a faɗa ma hadhihi zawjatuka fid dunya wal akhirah. Allah ya ce Jibril ka faɗa masa wannan matarsa ce a duniya da lahira. An fahimta? Sannan na Aisha take ya suna zaune tare da manzon Allah, suna gudaya, sai Allah yake yi wa manzon Allah wahayi ta hanyar Jibril. Ana fahimta? Sannan ta ci gaba da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake jinyar ajali, sai yake tambaya yau a wani daki nake, sai ya ce dakin da na wance kake, gobe ba a dakin wance je ba. Idan an zo kan dakin da na Aisha, sai su na kusa da yi zuga manzon Allah kamar ya fi hankalinsu ya fi son wannan gu. To da sauran iyayen mu'mine matan manzon Allah suka ji haka, saga haka iskai mitin suka ce to su sun yadda gaba ɗaya sun hakura a kai manzon Allah ɗakin da na Aisha ya jinyar sace a ɗakin ta yi jinyar ajali. Abu na gaba ta ce manzon Allah ya koma ga Allah kansa iya tallafi tsakanin wuyana da girjina a wannan yanayin, Allah ya karbi shi. Sannan kuma ta ce abin da ya shiga bakin manzon Allah na ƙarshe a bakinsa, to alamar yawuna ne na bakina. Tunda yanzu makaranta din ta tattauna masa aswaki, sannan ya goge bakinsa da shi, wannan shi ne lahazarsa ta ƙarshe a duniya. An fahimta? Sannan kuma ta ce manzon Allah a ɗakina aka binne shi, a ɗakina su annabawa duk inda Allah ya karɓaransu a nan ake binne su, ba a ɗaukarsu a kai su ko'ina. To a ɗakina Allah ya karɓi rayuwarsa, kuma a ɗakina aka binne shi, na Aisha take faɗar wannan radiyallahu anha. An fahimci wannan? Nana Aisha lokacin da aka binne manzon Allah a ɗakinta, tana nan cikin ɗakin tana rayuwa a gidanta. An fahimta? Tana iya zama cikin ɗakin ba lifaya ko ba wasu kayan rufe jiki, tunda ai mijinta ne. Lokacin da babanta ya rasu Sayyidina Abubakar, sai a kashi ɗakinta dai kusa da manzon Allah aka binne shi. Duk da haka tana ɗakin, tana zamanta tana komai. to sai wata rana Umar dan kada ba sai ayi kuma ta lokacin iya kali ba yake cewa iya neman alfarma a gare ta har in Allah ya karbi rayuwarsa iya neman alfara a kawo shi kusa da abokansa abin ne shi a kawo shi kusa da manzon Allah da sai na Abubakar abin ne shi sai ta fada wa dan aikan cewa wannan gu shine ya rago kadai a dakin da wanda bai fa abin ne mutum daya ba tace da ni nayi wa kaina alƙawarin gu har in Allah ya karbi rayuwa ta zan yi wasici abin ne na gu amma ya amirul mu'minin in dai har ka riga ni rasuwa to shikenan na sallamarwa da kai gu abu abin ne ran da aka binne Umar dan Khattab a wannan gu nana Aisha bata taba zama a dakin balibai a cikin ta ta ce manzon Allah dai miji na ne sai na Abubakar ko baba na ne amma Umar ba maharam ne ka duba gawa ce ba ya mutu ba iya binne ba amma bata taba zama da wa'ansu kaya ba na suturci jiki ba a dakin tunda aka binne Umar Allah ya karbi wata wannan kadan ne daga cikin irin al'amuran na Aisha Allah ya kare da ita an gane ko tunana Aisha tana da darajoji da yawa tana da falaloli da yawa wanda malamai sun zayyana sun rubuta da tafi da yawa akan falalolinta Allah ta'ala ya kare da ita wa fi lafzin fara'aitu yanzuru ilai a wani lafazin hadisin sai nana Aisha take cewa sai ta ga manzon Allah iya kallon Abdurrahman bin Abi Bakar tana iya kallon sa da aswakin wa arabtu annahu yuhibbu siwak ganin da yake sai ta fahimci iya su an fahimta kaga wannan tana nuna kan cewa dukkan al'amuran mijin da ta haddace shi kuma wannan ƙalubale ne ga mata ki kiyaye ki haddace ki sitidai na abin da mijinki yake so ba ki da wani abu bayan bautar Allah illa yau mijinki hidima a gaban da Allah ya dora mai kenan ki kiyaye duk abin da yake so ki kiyaye masa shi duk abin da baya so ki kaurace masa wannan shine biyayyar aure ta mace musulma ga mijinta amma kar ki zama to haddasa wajen bata wa mijinki rai ko ki jawo masa damuwa ko fitina ko tashin hankali wannan baki sauke nauyin da Allah ya dora miki ba nana Aisha tace kallo ta ga manzon Allah yana yi iya bin sayyidina Abdurrahman da kallo sai ta fahimci ya san aswaki bai ci a bashi ba bai ishara ba kun fahimci wannan take cewa sai ta fahimci cewa yuhibbu siwa a fa fa'altu akazahu lak fa qultu kai sai nace da shi akazahu lak mazala a kawo ma aswakin kai makara so in kawo ma fa ashara bi rasihi annam sai nuni da kansa cewa eh a kawo din kini fa ashara bi rasihi annam sai nuni cewa a kawo eh yana bukata an fahimta wannan iya nuna mana kwarewa tana na Aisha radiyallahu anha wajen irin sanin irin abinda mai gidanta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yake bukata cikin rayuwarsa hadha lafzul bukhari wa li muslim nahwu wannan lafazin na wannan riwayar na Imam al-Bukhari ne kuma Imam Muslim shi ma yazo da riwaya makamancin wannan hadisi na gaba daga Abi Musa al-Ash'ari ana Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu an daga Abi Musa al-Ash'ari Allah ya kare da shi kare yake cewa ataitu annabi sallallahu alaihi wasallama naje ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaku bi siwaki a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya aswaki iya goge bakinsa da wani aswaki rutabin danye an gane ko yastaku bi siwakin ratbin manzon Allah iya goge bakinsa da aswaki danye qala sai Abu Musa yace wa tarfu siwak ala lisanihi saman aswakin gunda ake tattaunawa a goge din iya bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu wa siwaku fi fihi ka annahu yatahawwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aswakin iya hannun shi sai yake goge harkan harshen sa da shi an gane ko iya goge harkan harshen sa da shi manzon Allah iya cewa kamar dai yunkurin amai ka annahu yatahawwa ka manzon Allah zai amai sallallahu alaihi wasallam to anan malamai suka ce musamman malaman harkar lafiya da musulunci suka ce ana so jifa jifa lokaci bayan lokaci ba kullun kullun ba kana goge harkan harshenka da aswaki lokaci bayan lokaci tunda a cikin yanayin aswakin manzo Allah akwai wannan iya goge harkan harshen shi da ya tura aswakin yayi kasa kasa ai ko yanzu ne ka tura ko hannunka ne kan zaka ji kamar zaka yi amai to sanya aswakin ya tura hicin ciki ne to sai ya ji kamar iyayen kurin amai inji Abu Musa al-Ashari Allah ya kare dare shi amma suke cewa kada ya zama to kullun kana sa aswaki kana goge harshen ka zai iya tafiyar ma da dandanon da harshe ba kullun ake yi har masu burushi ma ba kullun zaka dinga dirza harshen ka ba ka dau lokaci bayan lokaci in kullun kake dirje harshen ka kan harshen to zai iya tafiya da wasu sinadaran dandanon ba za ka ji wani abu an fahimta wannan malaman likitoci musulunci sun yi bayani akan wannan Allah ta'ala ya san mu da shi babi na gaba babu almasu ala alkhufai babi zai magana game da shafa akan khufi ko khufi guda biyu khufai ne yine musanna kenan khufi na kafar dama da kafar hagu kine suka zama khufai ne khufi guda biyu wani takalmi ne da ake a wancan lokacin da fata amma ba shi da wani abu na sola kasansa ko ta duniya haka ake yin su na fata da kirbi wani raƙumi ko abin da ya kama da wannan sai su sashi sai su tafiya da shi iya da madauri da yake fata raƙumi tana da ƙarfi suna hikima sai su yi wajen matakan su rufa kamar fatar biyu a gugu sai kuma su sa fata raƙumi sai suna daure kuma suna tafiya da shi shi ne hoppi ba shi da duniya ba shi da tudu haka ake yi kamar flat kuma amma ana daure kafa a ciki to sai manzon Allah ya bada dokar cewa duk mutumin da yake zaune a gida in yayi alwalan asuba misali ya sanya wannan kofi din a kafan shi to shari'a ta ba shi dama ya wuni in ya zo alwala ba sai ya kubi shi ba sai dai shafa a kansa mazaunin gida an ba shi wannan damar yanzu misali kai alwalan sallan asuba ka sa kafafuwanka bayan kayi alwalan asuba to idan ka zo azhar an baka dama kai shafa a kansa ba za ka kubi ka wanke kafan ka ko da ka je ban daki kayi bayan gida ko kayi fitsari matukar ba janaba bace ta kama ka to an baka dama ka dinga shafa har zuwa sallar isha shari'a ta amince ma da wannan an fahimta sannan kuma matafiyi sai aka bashi dama shi har tsawon kwana uku zai dinga shafa akan kofinsa matukar ba janaba bace ta kama shi amma in dai shiga ban daki ne ko tsugunnan bayan gida ko na fitsari idan ya zo saki alwala bayan yayi tsarki idan ya zo kafa ko sai shafe ta ba sai ya kubi ya wanke to shine wasu malaman suka yi kiyasin shi kofi da aljawra shine safa wasu malaman sun biwa safa wannan hukunci sun bata wasu malaman sosai wasu kuma ba su yarda da wannan hukunci amma jama'a da yawa daga cikin malamai sun biwa shafa safa kai hukuncin kofi wajen shafa akan ta da abin da ya kamata to wannan a takaice shine hufi a an Mughira bin Shu'ba radiyallahu an daga sahabi al-Mughira bin Shu'ba Allah ta'ala ya kare dare shi kale yake cewa kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safrin yace wata rana mun kasance cikin tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ahawaitu li an anzi'a kufaihi sai ne himma mun zauna za a saki alwala sai ne kokarin zuwa kusa da manzon Allah domin na cire masa takalmansa na ajiye masa a gefe an fahimta fa qala sai manzon Allah ya ce da Mughira bin Shu'ba sai ya ce da'ahuma inni adkaltuhuma tahiratayn sai ya ce to a kyale su yine da'ahuma karka cire su rabu da su domin lokacin da na sanya su nayi alwala an fahimta ba mujarradin tsarki haka na fitsari ko bayan gida ba adkaltuhuma tahiratayn a lokacin nayi dahara nayi alwala sannan na sanya su bin ba sai ka kube min idan nazo yanzu alwala zan iya shafa akan su na wuce shikenan fa masaha alaihima Mughira sai ce ina gani sai manzo Allah ya shafa akan kufi din shikenan an fahimta nan hadisi na gaba daga Hudhaifa bin al-Yaman Allah ya kare da shi yace kuntu ma annabiyyi sallallahu alaihi wasallam yace na kasance tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam shine ko fi safrin shi ma a wata tafiya fa bala sai manzon Allah ya tsuguno ya fitsari wa tawadda sai manzon Allah ya saki alwala wa masaha ala khuffayhi muktasir sai manzon Allah ya shafa akan kuffinsa wani takaitaccen kuffi wanda ba shi da tsayi an fahimta sai sa hannun sai shafa akan sa kuma asalin safar kuffi kan ake shafa sama ake shafa banda kasa idan ka zonka jika hannunka da ruwa ko ka taba ruwa sai ka shafi saman shi kenan kasan ba sai ka shafe shi an fahimta nan babu fil mazi wa ghairi babi na gaba a littafin zai magana kan mazi da waninsa mazi kuma shine alma'ur raqiq yakarji inda sha'awa wani ruwa ne mara kauri iya fitowa dan adam yayin sha'awa aw tafakkurin aw nazarin ko tintintinin mace ko yawan kallon mace to wani iya sa wannan ruwa na mazi ya fita daga cikin dan adam me hukuncin sa to shine zamu ji yanzu an ali bin abi talib radiyallahu an daga sahabi ali Allah ta'ala ya kara yarda da shi kale yake cewa kuntu rajulan mazza'an yace ni na kasance mutum ne mai yawan fitar mazi shine rajulan mazza'an mutum ne mai yawan fitar mazi fastahaytu an as'ala annabiy sallallahu alaihi wasallam ko fastahaytu an as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace sai nake jin kunya na tambaye manzon Allah a ce kunya tana daga cikin dabi'un mutanen kwarai kar amma lamba cewa baka da kunya baka kunyar al'umma wannan ba alkhairi bane akwai wata rana manzon Allah ya ji wa'ansu ɗan uwa sun samu ɗan uwansu suna masa nasiha akan kunya wane ka dinga jin kunya ka rage abu kaza ka rage abu kaza sai manzon Allah ya wuce ce da su da'ahu fa inna habina iman ku kyale shi bai dauna siyar ku domin kunya tana cikin ibadi duk mutumin da ya sufanta da kunya kriya sufanta da sifar mutane kiri manzon Allah an ce kunyarsa kunya da yake da ita tamkar budurwa ce a mata aure a kai ta gidan mijinta har da aka kaita amma ai mata irin na da ba irin da yanzu yawa malam ba irin da yanzu ba yan mata irin na da wata daga ranar an sa mata aure ta daina da ta fito a ganta wata in watan bikin ta ya kama to ta bar gidan su sai ta tafi can gidan wata ummata ta zauna haka da suke domin kunya amma idan kanta za ta ke raba aibi sai dinga jurawa joga gani suke raba kari da kansu amma da in wani yaro ne ce kewanci amarya to sai sun fada da shi wala sai ta dake shi domin ba ta san magana amma na yanzu wata ma nan gaba sai ta je gun dauna aura dan kwanaki domin ai haka ne mana domin ina gani wai waya suke an gwaya waya suke an daura kwalle da gaske an daura Allah ya kama zamani ba wai an gwaya yana gun daura wani tana gida ba amma take buga masa waya shi ma ko an masa ne a ba ai wasan ki ba shi ba masa ba wannan an gwana ba masa ba an bayyana amma dai ba gaske wala waya suke buga samarin nasu an daura an ci an daura hikin ya daukewa kuma shi yana daukewa da abin wannan babu kunya gaskiya ita mace yar kunya ce ana son mace mai kunya iya cikin adonta an fahimta to da namiji ma ana buƙatar zaman to mai kunya duk abin da za a ce mutum cinkin zai zaba karfe shi a ce abu kaza kai ba mutanen kirki bane suke karfe shi ga wannan harkar kai wa kanka da kanka mutunci ga tsira kanka mutunci yana da kyau to shi sai na Ali radiyallahu anhu sai ya ce sai nake jin kunya da tambayar manzon Allah domin al'amari ne akwai kunya cikin shi an fahimta amma sai ce limakani ibnu tahimin gashi kuma ina auren yarsa manzon Allah sirki na ne sallallahu alaihi wasallam an gane da yake ko kaga ashe jin kunya sirki ma addini ne kuma sirki malamai suna cewa matsayin mahaifi ake bashi wanda ya haifi ya ka aura shi ma iya da matsayin babanka ne wanda ta tsugunna ta haifi ya ka aura ita ma hukuncinta da mahaifiyarta ce tunda suna cikin matan da har abada ba za ka aure ta ba koda da kai da ita rigi a duniya ba za ka aure ta ba in dai ta haifi ya ka aura magana ta kare an fahimta saboda ka jin kunyar surukai ibada ne an fahimci wannan kar ka yarda ko dan kana da kuɗi ko dan kana da ilimi na boko ko na addini ko waye a ce kana wulakanta surukanka ba daidai ba ne duk mutumin da yake wulakanta surkansa akwai yau zai iya wulakanta mahaifansa saboda surkai suna da matsayi matsayin su mai girma ne a cikin musulunci ku duba yadda sayyidina Ali suke da manzon Allah wa da kare ne yan babbanni ne da mahaifin manzon Allah da mahaifin sayyidina Ali uwa da babban su amma sai bai duba wannan alakar ba sai ce a ina jin kunyarsa domin ina auren yarsa sai ya rinjaye da janibin surkunta sai ce manzon Allah surki na ne ina auren yarsa na Fatima Allah ya kare da ita fa amartul miqdad bin al aswad sai na umarci wani aboki na da ake ce masa al miqdad bin al aswad sai ce miqdadu ka je ka tambaya mun manzon Allah me hukuncin mutumin da yake fidda mazi amma karka musu na amma inda kun ga anan malamai suke cewa ya halatta kai tambaya abinda ake karatun addini dan wani ya fahimta kai ka san hukunci an fahimta ya halatta ka tambaya domin wani ya gani ya halatta ko ya halatta wani ya wakilto ka mai tambaya ya halatta kamar yadda sayyidina Ali ya sa miqdad bin al-aswad mai tambaya ba kuma da sunansa ba da shi al-miqdad bin al-aswad ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya manzon Allah mai hukuncin mutumin da yake fidda mazi fa qala sai manzon Allah yace yagsil wa dhakarahu wa yatawadda sai hukuncin sai wanki al-aurasa gaba ɗaya ne ki ba wanka ake masa mazi da wadi ba a yi masa wanka amma ana wanki dukkan al-auran gaba ɗaya sabanin fitsari ke kuma fitsari sarkin sa iya mafitar fitsarin ake wankewa shikenan amma idan mazi ya fita daga jikinka to gaba ɗaya al-auran za a sa ruwa a wanke shi gaba ɗaya wannan shine hukuncin fidda mazi kamar yanda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam sannan waye tawadda sai ji alolaji wali bukhari riwayan cikin littafin bukhari wusila zakarahu waye tawadda sai ji ya wanke al-auran sa gaba ɗaya sannan kuma ya saki alola wali muslim tawadda wandah farjak a riwayar muslim sai manzon Allah ke cewa da al-miqdad bin al-aswad idan kai mazi ya fita ma jikinka to ka je kai tsarki sannan kai yayyafa ruwa a gabanka sannan kuma ka je kai alola adnatu hina yayyafa malamai sun ce yayyafar da manzon Allah ya ce domin akwai yoyi ya taba tibafin sa ne akwai yiwar zai iya taba tibafin sa sai manzon Allah ya ce ka je kai yayyafa ruwa a gabanka idan yiwar ma ya taba tibanka to wannan yayyafa ruwan ya zo ka je tibafin an fahimta nan wannan shine an Abbad bin Tamim an Abdullah bin Zayd bin Asim al-Mazin radiyallahu anhu daga Abbad bin Tamim shi kuma daga Abdullah bin Zayd bin Asim al-Mazin radiyallahu anhu qala Allah ya kare yadda da shi yake cewa shukiya ila annabi sallallahu alaihi wasallama ar-rajulu yukayyalu ilayhi annahu yajidu shay'an fi salati shi Abdullah bin Zayd bin Asim al-Almazini Allah ya kare da shi yake cewa shukiya ila annabi sallallahu alaihi wasallama ar-rajul wani mutum ya kaiwa manzon Allah kuka ya kai mai kuki ko akwai kuka akwai kuki an bayyana koke shine kamar kana da wani abu da ya dame ka na korafi ka je kaiwa mutum ya baka mafita shine kuki shine ashakawa kenan ashakawa ya kaiwa manzon Allah koken sa akwai abin da yake dame sa yake cewa mutum ne yukayyalu ilayhi sai yake raya masa a zuciya sai zuciyarsa tana rayawa annahu yajidu shay'a fi salati shi kamar wani ya ji motsin wani abu a cikin sa kamar duburarsa ta motsa ko al'auransa wani abu ya fita iya cikin sallah sai ya zo ya kama sallah wannan tunanin zai fara zuwa masa ya ji kamar duburarsa ya saki iska ko wani abu ya fito daga gabansa ko dai abu makamancin wannan to abun iya damunsa sai ya zo ya kawo manzon Allah koke ya zai fakala sai manzon Allah ya ce da shi la yansari duk wannan zuciyarka da za ta dinga kadawa kamar kaza kamar kaza karka fatsai sallar karka juya hatta yasma'a sautan har sai ka ji karan fitar iska aw yaji durihan ko ka ji warin fitar iska to wannan shi kadai ne zai baka damar ka sallame sallah ka je ka saki alwala amma dan ka ji dubaraka ta motsa ko wani abu haka ko motsi duk karamu da shi idan ka ba wannan kofa shikenan shedan ya same ka akwai wa'ansu wanda daga an kabbara sallah sai ga sun fice sun yi alwala sun sake dawowa a raka'a ta biyu sun fice sun yi alwala sai a gama sallah ma bai san raka'a ko dai ba to wannan ya bari shakku da kokonto ya aure shi kenan an fahimta saboda kar ka biwa shi dan wannan kofa tunda manzon Allah ya baka magani ya ce kar ka juya kar ka fita har sai ka ji abu guda biyu kunnanka ya jiye ma fitar iska ko hancinka ya jiye ma warin iska to shine zai baka damar ka fita an fahimci wannan kuma an ce game da wanda hakan ta zama jikinsa ko kwanto ya aure shi da yawa yayi Allah kaman bai yi ba yayi tsarki kaman bai yi ba yayi sallah kaman bai yi ba to malami sun ce zai iya samu ruwan zamzam ya dinga karanta ayatul kursi a ciki ya sha kuma ya raba gun fitsarinsa da wanka an fahimta kar ka tsugunna tsugunnan fitsari kuma ka ebi ruwa ka zuba kai wanka abu shi ma yana sa wasu ko ban ɗakin ka dan kankani ne ka zama gunda zaka tsugunna a gefe gefe kai fitsari sannan kuma gefen guda ka zo kai wanka yawa anan zaka yi wanka eh shi ma iya haddasa ciwon wasu sosai an bayyana shi da ke ko to wannan shine abin da malami suke faɗa wallahi ta'ala ala yawa da barin wankan janaba haka ne da gangan kana da janaba ka ki wankan janaba sai ka bari lokaci ya ja shi ma yana haifar da wannan ciwon wasu kwarai da gaske iya haifar da ciwon mantuwa da abin da ya kama da wannan wallahi ala sai malami ke cewa hadisi na gaba daga ummu khaisin binti muhsin al-asdiya annaha atat bibini laha sagir ita wannan ummu khaisin wata rana ta zo da wani dan danta dan karami atat bibini halaha sagir bibini laha sagir ta zo wajen manzon Allah da wani dan karamin danta jariri lam ya'kuli ta'am bai ma fara cin abinci ba ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tazo nan wajen manzon Allah da wannan yaro jariri fa ajlasahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hujrihi sai manzon Allah ya zauna da wannan yaron cikin ɗakin sa fa bala ala subihi sai wannan yaron yi wa manzon Allah fitsari a tafabin shi fa da abi ma'in sai manzon Allah ya kawo ruwa an gane ku fa da sai ya yafa abu ala subihi sai manzon Allah ya yafa akan tifas da wannan yaron yayi fitsari walam yakasir bi wanki tifas an bayyana da ma an ce ya rishu li bawlil gulam wa yakasiru li bawlil jariya idan yarinya ce karama din an ce manzon Allah wanke gun fitsarin ta yake amma idan ɗanin miji ne karaman kuma sai ya yafa abun ba sai ya wanke an bayyana wannan to shi wannan yaro karami ne namiji an ce ko yayi shi ma ba bai fara cin abinci ba da yawa manzon Allah fitsari ya ci ba manzon sai ya kawo ruwa sai yayi faruwa gun shi kenan wannan shine matsalar ta wuce kenan an fahimta shine wale mai gasir bai wanke gun bai wanke tifar hadisi na gaba daga ummul mu'minin Aisha Allah ta'ala ya kare da ita tace annabi sallallahu alaihi wasallam utiye bi sabiyin an zo da manzon Allah da wani yaro fa bala ala thubihi sai wannan yaro yayi fitsari tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa da abi ma'in fa atba'ahu iyyahu sai ce a kawo ruwa sai yayyafi gun da ruwa sai bugun da ruwa shikenan ashe al'adar yaro ne yawa mutum fitsari musamman baku yaro iya zauna a uwarsa ko baban shi awa da awani bi amma kana zuwa ana mai kuma kai gaje su kana fitsari to ashe tun da ma suna yi tun daga yara jarire guda biyu suna manzon Allah fitsari sannan kuma ya ce a kawo ruwa yayi ba gun shike wali muslim ruwayar muslim fa atba'ahu bawlahu wa lam yaghsil sai yayye faruwa aka tafasa amma bai wanke tafar kamar da irin wancan hadisi kenan bai wanke ba sai yayye fa abu hadisi na gaba daga Anas bin Malik radiyallahu an Anas bin Malik Allah ta'ala ya kare da shi qala yace jaa arabiyun wani balaraban kauye ya zo ya samu manzon Allah da sahabbai cikin masallaci suna zauni ana darasi ana karatu fa bala fi ta'ifatil masjid sai wannan bawon Allah ya je gefe wata dirka a cikin masallaci wata fila kai sai je tsuguna ya kama fitsari bawon Allah ke sai tsuguna a gefe cikin masallacin ba sai ya kama fitsarinsa kawai fazajjarahu an-nas sai sahabbai suke mai tsawa kai nan fa masallaci ne kad fa nahahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo ya kyale shi karko mai tsawa ku rabu da shi falan ma qada bawlahu lokacin da wannan bawon Allah ya kammala fitsarinsa amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi zanubi mimma sai manzon Allah ya ce azu da guga ko makayi da ake jawo ruwa da shi a kawo manzon Allah ruwa kamar ka ce aboki ta ko ajarka ko abahu fa hurika alaihi sai kwara ruwan abu sai ce a kwara ruwa abu sai aka kwara ruwa a gunde wani yayi fitsari da amma imta shikenan matsalar ta wuce to a wannan hadisi game da malamai suke cewa na farko ba a fada sunan mutum ba an ce ja arabiyun kuma wannan ada ce ta malaman hadisi duk abin da wani sahabi yayi a kuskure ko wani abu da muru asa za ta iya kasa to ba sa fada sunan sa an bayyana ba sa fada sunan sa ai akwai makamancin wannan hadisin da wani sahabi ke zama zalala na halaka halaka ya rasulullah yace ma halaka me halakar da kai sai ce na zai kiwa iyali na da ramadan da rana sai ce ka je ka yanta baiwa ko kai azumin wata biyu an gane ko ko ka ciyar da miskinai 60 yace wallahi manzo Allah ba wanda zai iya na farko dai ni talaka ne ba ni da abin da zan ci ba wanda Allah ya biya wani na biyu kuma ba ni da baiwa ma ina na ga baiwa da zan yanta na uku kuma manzo Allah wata ɗaya ma na kasa hakuri balle da na wata biyu idan suke ce hadisin mai matsala to daga nan manzo Allah ya ce to zauna a gefe da ya zauna sai a kawo zakka da aka zakka ta dubino sai manzo Allah ya ce ina wannan wanda kafara ta kama shi sai ce manzo Allah gani sai ce ga wannan ka je ka raba wa miskinai 60 shikenan kai kafara sai ce manzo Allah ai ni ina ganin duk gidajen da suke garin Madina ba gida da yake bukata mun gidana ni ma aka ban sadaka gaba zan kuma na bayar sai manzo Allah ya ce ka je ka ci gidan da gidan Allah ya yi burmishi kun ga saukin musulunci kenan to shi ma wannan babar sunan sa sai in ka zurba wa bincike cikin littafin da suka shirin hadisi da yawa za ka iya ganin sa a hanya ta ilimi kenan an fahimta to wannan iya cikin ladabi da malaman hadisi dukkan wani abu da sahabi a kuskure ko rahin sani ko shi dan adam ne yayi wani abu dai wanda akwai dan zubar kima to ba sa fadar sunan sa domin kada ka ji sunan sa ka dauka wani abu ko shi dan ya raya ma wani abu kai abu na biyu iya fitsari za a dakatar da shi manzo Allah ya shigar ku dakatar da shi ku kyale shi shi ma malamai sun ce akwai hikima ana hikiman farko a lokacin da yake fitsari na a daidai gun yake fitsari amma in aka mai tsawa ya tashi to fitsarin zai iya harba wani gumba an fahimta nan yayi kuma zai iya tafiya wani gumba yana fitsarin yana zuba kaga maimakon gu daya sai zama tu ya fatsu mudewa a masallaci sai manzon Allah ya akai da wani hikimar sai ya kyale shi abu na uku suke cewa a likitince a musulunci idan mutum in ya fitsari haka aka tsorata shi ya katse fitsarin bai gama ba iya zuwa masa da talaruri ko ya samu irin ciwon na fidda jini daga gabansa ko in ya tsufe dinga ciwon yoyin fitsari in dai kana fitsari ka firke shi da gangan baka gama ba ko a tsorata ko wani abu zo ma haka to babu shakka irin waɗannan abubuwan suna biyo baya sai manzo Allah ya alƙari da wani yace kada ku share shi kurban shi abu na hudu kuma irin yanda sahabbai suke wa manzon Allah ladabi fitsari yake ba suna gani da suka mai tsawa manzo Allah ya ce ku kyale shi kyale shi ko kallon sa ba wanda ya gane domin irin ladabi cikakken ladabin da manzon Allah sahabbai suke masa amma yanzu akwai limamin da yace hana wa an san sun yin kura za su fada mai fitsari a masallaci ba za su bizai isa ba ai kafin ma yawayo sun yi waje da shi to amma sahabbai da manzo Allah ya ce la tazlimu shikenan ku kyale shi karku mai tsawa iske shi kuma abu na shida suke cewa manzon Allah ya mu'amalanci da mu'amala mai kyau tunda manzon Allah da ma gyara ya zo kuma zai isar masa da sako ya karba tunda da ƙarshe ma me yace yace Allahumma arhamna bi Muhammad wala tarham ma'ana ahad. Ya Allah idan ka tashi yin jinkai da rahama ni da Muhammad kade zaka yi. Duk sauran ka kyale sai Allah. Sai manzarka sajjarta hajjarta wasiya. Ai ka takaita abin da yake da fadi. Ya rahama Allah ta mana yawa mu yi. Kaga abin da manzon Allah ya masa ya ji daɗi. Domin ya bi shi ta hanyar da ya fahimci. Amma tsawar da sahabban suka masa ya dan samu susa a zuciyarsa. To duka wani iya cikin ladduba na koyarwa da inda zaka yi mu'amala da mutum musamman ka san bai san abu ba. A lokacin manzon Allah ya tabbatar bai sani ba. Yace nan ka san ina ne bawan Allah yace masallaci yace ɗakin waye yace ɗakin Allah. Yake cewa ɗakin Allah a gun musulmi shi yafi girmamawa akan gun da yake kwanciya. Yanzu aka je gun da kake kwana kai fitsari yace a yace to ai ɗakin Allah yafi cancanta a kiyaye shi kar a mai kazanta fiye da gun da kake kwana. Kuma sai bai tuna Allah. Sai bai yace shi. Nan ka ba sai ƙara yi ba. An fahimta? To daga irin wannan duka suna cikin irin abubuwan da malamai suke fitowa karkashin hadisi. Domin ya zamto izina wajen koyarwa ko a ta'ammuli musamman da mutanen da ka san bai san hukunci ba ko iya shauƙin musulunci ne kuma ya bi abin da kuskure to abin ba abin da dinga yadawa a dinga tolerating nasa ba daidai ba ne an fahimta to wannan ne shine abin da malamai suke faɗa kuma ina ganin mun zo gunda zamu samu matsaya insha Allah zamu tsaya karkashin akwai hadisi ɗaya go yawa to hadisi na 28 na Abi Hurairah Allah ya kare da shi kale yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa al-fitratu khamsu al-fitra wata dabi'u da Allah ya halicci dan adam akan su wa ansu abubuwa ne guda biyar fitra shine irin tsarin da Allah ya halicci dan adam dama can akwai wannan tsarin cikin halittar da Allah ya wa dan adam yace al-kitan kamar kaciya wal istihdad da yin takaba da ya mace bayan mijinta ya mutu wa qassu shari da datsi gashin baki wa taqlimul asfar da yanki faratul wa naqfu al ibdi da cire gashin hammata to wannan fitra ne dama cin Allah da ya halicci dan adam ya dora masa wannan azuci shi yasa wasu malamai suke cewa wa izbtala ibrahim rabbu bi kalimatin fa atamma wannan cha ko wannan aji da shayi da yanki gashin baki da yanke gashin faratuna da aski gashin hammata da sauransu wasu malamai masu malaman tafsiri sun fassara wancan kalimatin ba ta mauna irin wannan wallahi ta'ala zamu tsaya ne insha Allah abin da muka fada daidai Allah ta'ala ya bamu ladansa abin da ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu iko binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu iko guje mata muna addu'a Allah ta'ala ya ji kanmu Allah ya ji kan mahaifinmu Allah ya sa da mu da su aljanna cikin tumaru. Allah ta'ala muna roƙonka ka samu lafiya mu gaba da lafiya. Allah ka shirye da mu da zuriyar mu dora mu a tafarki madaidaici. Ya rabbal alamin. Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya. Akwai ɗaya daga cikin dattawan wannan masallaci Alhaji Sale tsohon permanent secretary iya fama da larura ta rashin lafiyar ido da kafa wanda yanzu haka haliyan yana can gun magani. To yana buƙatar musanya sha'adu'in mu na musamman. Allah ta'ala ya bashi lafiya abin da yake na wannan jinyar Allah ya saka fara ne Allah ta'ala ya warware wannan matsaloli na cikin sa ya rabbal alamin Allah muna roƙonka duk aikin da za a yi masa Allah ka bada nasara cikin sa Allah ka sa a yi shi a dace Allah ka bashi lafiya Allah ka dama masa da lafiyar sa ya rabbal alamin da shi da dukkan marasa lafiyar mu gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ka samu lafiya mu wani lafiya Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarinka daga sharrin duniya da lahira ya rabbal alamin Allah muna roƙonka ƙarawa jiharmu albarka ka zauna da mu lafiya da sauran jihohin mu na musulmi gaba daya Allah kasar mu Allah kamar ta jagora kokarin canjin gwamnati da ake yi nan da yan awanni muna roƙon Allah ta'ala ya sanya wanda za su karba cikin nasara Allah kai musu jagora Allah ka yassare musu yanda za su warware matsalolin kasar Allah ta'ala duk wanda ka bashi kujera Allah ka masa jagoranci Allah ka riko da hannayensu ya rabbal alamin wadanda za su sauka kuma Allah ta'ala ka musu zabi fi alkhairi ka sanya alkhairi cikin inda za su dosa ya rabbal alamin Allah ka zauna da mu lafiya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi